zai yi magana kan nasaba a dangana mutum ga wani gari shi ake ce nasaba wa kullu mansubin ila ismin fil arab aw baldatin talhaquhu ya'un nasab wa tuhdafu alha'u bila tawaqqufi min kulli mansubin ilayhi fa'rifi taqulu qad ja'a al-fata al-bakari kama taqulu al-hasan al-basri wa in yakun mimma ala wazni fata aw wazni dunya aw ala wazni mata fa abdil al-harf al-akhir wawa wa asiman mara wa da' mannawa taqulu hadha alawiyyun mu'riqu wa kullu lahwin dunyawiyyun mubiqu wansub akha al-hirfati kal-baqali wama yudahihi ila fa'ali babu nasab wannan babi zai magana kan nasab dangana mutum ga wata sana'a ko dangana shi ga kabila ko dangana shi ga gari wa kullu mansubin duk sunan da aka dangana ila ismin ga wani suna fil arab ga larabawa aw bandatin ko aka dangana mutum ga gari talhaquhu ya'un nasab ya ta nasaba za ta jike shi wato hazafu laha ha babba za a shafe ta bila tawqufin ba bata lokaci min kulli mansubin ilayhi ga wanda aka dangana abun gare shi fa'arif ka sani ma'ana za a shafe ha babba irin sunan da yake kaga al-basarat garin basara basarat basara to in kana son ka dangana hasan al-basri ga basara sai ka ce al-hasan al-basriyu kaga ya ul nasab ita dai za a kawo ba za ka kawo wannan ta tabasaratu ba shine yace wato hudafin ha babba din basara za a shafe ta bila tawqufin ba bata lokaci min kulli mansubin ilayhi ga abinda aka dangana gare shi fa'rif ka san wannan ta kulu za ka ce qadja al-fata mutumin yazo al-bakari wanda aka dangana ga kabilar banu bakar kama ta kulu kamar yadda za ka ce al-hasan al-basri kaga hasan al-basri hasan an basara bakari kaga bani bakarata bani bakarata to an shafe ha babba sai kace bakari wani yakun idan ya zamo mimma ala wazni fata abinda yake ya aure fata aw wazni duniya ko ya aure duniya aw ala wazni mata ko ya aure mata fa abdil al-harf al-akhira harafin karshe fata sai kace fatawi duniya sai kace dunyawi mata matawi to sai ka canza harafi na karshe wawan kamar da shi wa wa'at ka saba ma mammara mai gaddama wada amannawa ka fita batun makinka ta kulu za ka ce haza alawiyyun kaga ala ya daukaka to alawiyyun wannan sharifi ne alawi mu'riqu bi asali wa kullu lahawin dunyawiyyin duk wata wasa ta duniya mubiqu mai halakawa ce wansub akhal hirfati idan ka samu mai wata sana'a kalbaqali kamar mai sai da kayan mabunkura kasa mai sai da dankali da doya da mankani wa man yuzahihi da wanda yake kama da shi to sai ka ce ka dangana shi ila fa'ali ga abin da yake ya aure fa'alu irin jazzaru kaga barun da yake nan ko irin baqalu mai kayan marmari irin laham mai sai da nama to kowa ne za a dangana shi ga fa'al ne wannan harka alhamdulillah.